This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 13 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya dake Kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraron karar da aka gabatar mata dake kallubalantar matakin gwamnatin jihar na Soke wasu masarautu da sauke sarakunan su. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen samun matsalar karancin abinci a Najeriya a wannan shekara. Za ku ji cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. Kuma idan muka bude layukan tarho kuma muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan lambarwar masarautu da sarakuna da yanzu haka ke faruwa a jihar Kano. Ta ma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a kasar Kenya inda ya alƙawarin ci gaba da aiki tare da kasar ta gabashin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Daraktan hukumar bincike ta FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron Kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su Al-Shabab. Da yake jawabi a sashen binciken manyan laifuka na kasar Kenya DCI, daraktan FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar a yi aiki tare domin daƙile masu aikata laifuka da ke barazana ga kasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya.
I have said before that the bad guys are not constrained by international borders.
Mr. Ray ya ce na sha faɗa a baya cewa iyakokin ƙasa da ƙasa ba su iyakanta miyagun mutane ba, don haka su ma mutanen kirki bai kamata a musu iyaka ba, kuma ta aiki tare da amfani da fahimtar juna da hukumomi da ra'ayoyinmu muna yin tasiri sosai kan nau'ukan barazana da muke fuskanta, kuma ta'addanci tabbas shi ne ke kan gaba a cikinsu. Amurka na kokarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza bayan da Hamas ta bada amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarar ɗaukawa. Mai bada shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya gaya wa manema labarai a yau Alhamis cewa wasu sauye-sauye da Hamas ke so a yi masu sauƙi ne kuma ƙanana, kuma ana iya yin aiki da su, yayin da wasu ba su dace ba da shigogin da shugaba Joe Biden ya gabatar ko kuma waɗanda kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar wanda ya kunshi magantuwa kai tsaye da jami'an ƙasashen Masar da Qatar na nufin ci gaba da ɗaukar lokaci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow, wuraren da dakarun Ukraine ba su fiya kai hari ba. Ma'aikatar tsaron Rashan ta faɗa a shafin Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani jirgi mara matuki a sararin samaniyar yankin Vladimir. Mikhail Yabirev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa a shafin Telegram cewa ba a samu ɓarna daga faɗuwar tarkacen jirgin ba. Ukraine ta fi mayar da hankali kan har-hari da jiragenta marasa matuki ke kaiwa yankunan Rasha da ke kan iyaka da Ukraine. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya isa birnin Brindisi na ƙasar Italiya da yammacin jiya Laraba, gabanin ganawarsa da shugabannin ƙasashe bakwai mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ya zo da sabbin takunkumai ga Rasha da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tare da Ukraine, amma babu wata nasara a tattaunawar tsagaita wuta a Gaza da yanzu ta kai wata gaba mai sarƙaƙiya. Amurka na aiki tare da ƙasashen Masar da Qatar da ke shiga tsakani bayan nazarin martanin Hamas kan wannan shawara, abinda mai ba da shawara kan tsaro na fadar White House Jake Sullivan ya gaya wa manema labarai da ke cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One da ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya a jiya Laraba kenan. A ƙarshe, mazauna Port AU Prince babban birnin ƙasar Haiti sun bayyana damuwarsu a jiya Laraba game da sabuwar gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar da aka bai wa alhakin zaben Prime Minister da mansan ministocin ƙasar na gaba bayan an bayyana sunayen mambobin majalisar. Ana sa ran Prime Minister Errol Henry zai yi murabus bayan kafa majalisar ranar Juma'ar da ta gabata, amma wani sabon tanadi ya ce zai sauka daga mukaminsa idan aka zaɓi sabon Prime Minister. Wasu mutane a kan titin nan babban birnin Haiti sun bayyana kyakkyawan fata tare da kappa-kappa. Osewis Franzi, mai aiki a ɗakin karatu, ya ce, "Na ga akwai wasu sayihan sunaye a majalisar shugaban ƙasa. Abin da kawai nake son gani shi ne shi aiki a kan harkokin tsaro a ƙasar." Shi kuma John Rock, wani malamin makaranta, cewa yi, "Muna fatan wannan majalisar shugaban ƙasa za ta yi abin da ya dace, za su yi aiki don samar da zaman lafiya a ƙasar. Muna buƙatar kwanciyar hankali da tsaro sosai domin mu samu fita daga wannan matsala."
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga bangaren rahotanninmu. Wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraren korafin da daya daga cikin masu naɗa sarki a masarautar ta Kano, wato ya gabatar a gabanta, inda yake kalubalantar matakin gwamnatin jihar Kano din na sauke sarakuna da kuma rusa masarautu hudu a jihar, wanda yake ganin ya ci karo da ƴancinsa na ɗan ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani.
Tun bayan da majalisar dokokin jihar Kano ta yi garan bawul a kundin dokar tafiyar da masarautun Kano a ƙarshen watan jiya na Mayu, gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi amfani da wannan dama wajen sauke dukkanin sarakuna biyar na jihar ta Kano da kuma rushe sabbin masarautu guda hudu da aka kirkiro shekaru biyar da suka gabata. Kana kuma ya dawo da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Sai dai kasa da sa'o'i 24 da yin hakan, sai guda cikin masu naɗa sarki a masarautar Kano Alhaji Aminu Babba Dan Agundi ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan Kano da korafin cewa matakin majalisar dokokin ta Kano da na gwamnan jihar Kano cin zarafi ne ga ƴancin sana bani Adama kuma mai ruwa da tsaki akan sha'anin masarauta. A dan haka kotun ta bashi odar jingine wancan aiki na gwamnan Kano da na majalisar dokoki har sai ta saurari batun, kuma ta bada umarnin cewa kowa ya tsaya inda yake. A ranar Alhamis din da ta gabata ne kotun ta zauna akan wannan batu, kuma lauyoyin bangarorin biyu suka yi muhawara game da batun ko tana da hurumin sauraron karar ko kuma a'a, kamar yadda lauyoyin majalisa da na bangaren gwamnati suka yi da'awa. Amma daga bisani dai kotun ta ayyana yau Alhamis domin bayyana hukuncin ta akan wannan takaddama ta hurumin sauraron kara. A zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a MA Liman, bayan nazari akan hujjojin da dukkanin bangarorin biyu suka gabatar, kotun ta gamsu cewa lallai ilalla tana da hurumin sauraron wannan batu, musamman ma la'akari da cewa mai korafin na magana ne akan haƙƙinsa na bani Adama. Barista Ibrahim Wangida na cikin lauyoyin majalisa da gwamnatin jihar Kano da suka kare wannan batu.
Mun saurara mun gani, kuma za mu je yanzu mu zauna da su waɗanda suka ba mu dinsu, mu gaya musu abin da ya faru, mu kuma karanta layi bayan layi mu gani ko gaskiya ne tana da hurumi ko babu, tunda kowa ya sani dama wannan ita ce kotu ta farko, ba ita ce ta ƙarshe ba. Saboda haka mu masu biyayya ne da abin da kotu ta faɗa, amma kuma kamar inda kowa ya sani muna da ƴanci, muna da dama mu ɗaukaka ƙara ko kuma mu tsaya a inda kotu ta faɗa.
Amma barista Muhammad Waziri da ke zaman lauyan Alhaji Aminu Babba Dan Agundi ya ce kotun ta yi adalci.
Kotu ta ce tana da hurumi wannan ƙarar, sai ban gobe za mu koma ji sauran application da muke da su. Kotu ta yi adalci, ai ban riga an duba ba, ta ce tana da hurumi.
Yanzu haka dai masana shari'a da dokokin ƙasa sun yi sharhi akan wannan ƙware-ƙwaren hukunci da kotu ta yanke. Farfesa Mamman Lau Yusuf Farisan malami ne da ke koyar da aikin lauya a Jami'ar Bayero Kano.
Inda kawai maganar sarauta ce zallanta, babu wata magana ta shiga haƙƙin ɗan adam, to kotun da take da hurumi shine kotun jiha, babbar kotun jiha. Amma matukar za ka shigo da maganar shiga haƙƙin ɗan adam wanda kundin tsarin mulki ya tanadi, ka haɗa shi da wani batu, to lallai wannan kotu za ta yi hurumi. ta duba shin an tore haƙƙin naka kamar yadda kake zargi ko kuwa.
Kini dai mai shari'a MA Liman ya dage zaman kotun zuwa gobe Juma'a domin fara sauraron gundarin korafin da aka gabatar gaban sa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutum miliyan 31 daga jihohi 26 na Najeriya za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekara. Wannan lamari dai ya ji hankalin masu ruwa da tsaki a Najeriya, kamar yadda wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da rahoto.
Kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya a sabon rahoton da ta fitar ta yi hasashen cewar kimanin mutane miliyan 31.8 ne za su fuskanci ja'ibar yunwa a jihohi 26 da Abuja a fadin Najeriya. Daraktan kungiyar a Najeriya, Dr. Dominic Kelko, ya ce cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan 4.88 za su kasance ne a jihohin Borno, Yobe da Adamawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali. To kome mahukunta ke cewa kanaka? Dr. Rose Gidado, director ce a hukumar tagwata iri da tsari ta Najeriya.
On the UN report on acute food security, this is really alarming and is a matter of concern.
Nace wannan rahoto na Majalisar Dinkin Duniya kan batun karancin abinci babban abin tashin hankali ne, kuma babban abin damuwa ne ga dukkan 'yan kasa. Hakan na zaburarwa game da buƙatar gaugawa don shawo kan wannan matsala.
Of the urgent need for sustainable solutions.
A ƙwararre kan kimiyyar aikin gona da raya karkara, Engineer Dr. Hussaini Hassan, ya ce wannan rahoto ko kadan bai bashi mamaki ba.
Akwai kashin gaskiya a ciki, sun yi kwatanci ne da baya da kuma abubuwan da yake faruwa a yanzu. Mutane da yawa ba sa iya fita jeji su yi noma, ɗaya kenan. Na biyu, ainihin bayan kowane shekara goma idan ka waiwaici baya 1973/74 har zuwa yanzu 2013/2015 bayan kowane shekara goma ana fuskantar fari. To kuma farin nan in an yi shi dama ana samun karancin abinci. Na uku, akwai matsalar kwararar ruwa na kogi wanda suke cin gonakin shinkafa ne da hatsi da duk wani shuke-shuke hatta ma da dabbobi da sauransu. A hasashen bana kusan state 26 cikin Najeriya wanda za su fuskanci wannan isti'ali. Saboda haka to wayannan abu guda uku su ne za su kawo matsalan abinci ko kuma karancin abinci a kasar nan.
Dr. MK Hoffman tsohon director ne a cibiyar nazarin bincike kan ayyukan gona a Jami'ar Ahmadu Bello.
Dalilai suna da yawa, misali kaga dai babu ili mai kyau, ba isasshen taki, ga tsadar rayuwa, ga talauci, ga kuma matsalar tsaro, dukkan sun haɗu sun gwame. Shi yasa kaga wannan abin ya zo. Waɗannan wasu abubuwa ne dole mu diba shi da basira. Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa, amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan? Ta gwamnatin tarayya, saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda 17 a Najeriya, wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da kiwo ya shafa na Najeriya.
To kome manoman ke cewa akan wannan batu? Dr. Faruk Rabiu shine shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, wato AFAN.
Muna da matsaloli a bangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. Ko abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa hadda za mu da bayarwa, a arewa ake noman su, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka aje da aka dauke ya jawo yanzu misali a noman ranin nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan magana, sai noman ya yi tsada. Da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin, ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonan.
Dr. Faruk Rabiu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hassan Maina Kaina, muna godiya kwarai da gaske sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni, Aisha Mu'azzam. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan yadda gurbataccen iska take tasiri ga lafiyar dan adam.
Sai ya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake cewa turanci stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi.
Kalubalen da suke kawo taskaro ga harkokin yanayi a Najeriya.
Za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi, ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility.
Irin matakan da kasar Ghana take dauka domin shawo kan matsalolin sauyin yanayi,
ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa.
Da kuma abubuwan da suka kamata al'umma su kiyaye a Niger domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa musamman ma a wannan lokaci na damuna.
To gida dai wanda ba a yarda shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an gyara yanda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so.
Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa mai sauraro ya je a shirinmu da ya gabata, Dr. Idris Muhammad Liman, babban likita a asibitin ƙasa ta Najeriya, ya yi bayani akan yadda gurbataccen iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam har ma ya kai ga mutuwa. To a yau Dr. ya ɗora ne akan wasu daga cikin irin cututtukan da za a iya cin karo da su idan aka juri shakar gurbataccen iska.
Don iskan oxygen zai hare kuma iskan da shi yake numfashi ke yana fitar da shi shine carbon dioxide ba iskan shaka ba ne, sai ya zama mutum zai yi choking da carbon monoxide ko carbon dioxide. Ya taba ji cewa ai mutum ya dawo ya kunna mota a cikin gareji, ya rufe gareji, ya yi bacci a cikin mota, glass a buɗe da sauransu. Wannan bututun mota da yake silencer da yake fitar da hayakin nan zai iya zama mai ya yi replace iskan shaka a wannan gurin ya koma carbon monoxide na da yake fitowa, mutum zai iya mutuwa. To amma in a daki ko a gari ne zai dan dauki tsawon lokaci mutum ya mutu ba, amma zai iya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi da
kansa,
wato chronic obstructive airway disease. Asthma yana ciki, wanda suke da asthma zai iya lalacewa ya fara daina nishi a sama-sama. Idan mutum yake shaka wasu gurbataccen iska har na tsohon lokaci zai kai ga zama masomin wasu daji, musamman daji na huhu da sauransu. Amma wasu gurbataccen iska da idan mutum ya shaka zai iya haddasa mashi ciwon huhu wanda muke cewa pneumonia. To har yana ido yana cikin abinda in mutum yana shaka gurbataccen iska zai iya kawo ma.
Shi kuma Al-Amin Ibrahim Al-Amin, mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group, ya ce akwai buƙatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu musamman ma la'akari da irin ƙalubalolin da Najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Ta ɓangaren gwamnati kenan, ta ɓangaren kuma ainihin 'yan kasuwa da masana'antu, za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi, ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility, wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG, environmental social and governance. Za ki tarar da ba su da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancinsu. Ne kuma za ki tarar da mu yanzu ko da irin abunan da ake na sha'awa da za ki tarar da mutum ya yi gini ya zo ya dan yi gadin ya dan sa bishiyoyi ya shuka haka da sauransu, yanzu irin wannan ma tsarin babu. Za ki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji ya sare ya yi gini inda zai zauna ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu ko ma don amfanin kansa wanda za ka dinga ba shi inuwa, za ki tarar da babu wannan tsarin a daidaikun mutane.
A nasa ɓangaren kuma Malam Muhammad Jafaru Dankwaziya na kungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne akan irin kokarin da kasar Ghana take yi don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su, da kuma yadda aka raya ranar muhalli ta duniya a kasar.
Kasar Ghana tana kokarin cimma burinta da kuma burin da aka sanya na sustainable goals wanda ke nufin kiyaye muhalli. To shekaran ga kamar yadda aka saba an kammala bukin ne ko in ce an soma bukin da wasu sare-sare mabambanta. Na farko, ministan da ke kula da muhalli ta umarce ‘yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa wurin cimma wannan buri. To, kowa kuma ya san cewa yau kasar mu Ghana tana huskantar matsaloli mabambanta in an lura da halin da muhallin mu ke ciki. Ababai guda uku aka sa himman yin kokari a samu rage irin matsalolin da take kawowa. Na farko, in mun lura, Ghana tana yaki da aiki na neman zinariya wanda doka bata sa mata hannu ba, wanda muka fi sani da galamsi. Wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da ke balakutar da muhallinmu, saboda masu yin ta ba waɗanda aka sa musu hannu daga ofishin gwamnati ba ne, ke sa suna yin ta ne yanda suka ga dama. Suna yanka itacuna ba su shukawa, suna bata irin ruwan da ke gudu a cikin wannan daji.
Shi kuma Dr. Kacello Lawal Gabsiya, shugaban hukumar da ke hasashen yanayi a Nijar, ya yi jan hankali ne akan matakan da suka kamata al'ummar Nijar su ɗauka don rage raɗaɗin ƙalubalen da za a iya fuskanta har idan aka samu ambaliyar ruwa.
Da dama na zai fara kan magidanci yana tashi yana gyaran gida. To, gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an daga gyara yadda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so. To, shi kuma an ma baka da halin yin haka nan, to don Allah, ko dan bukka ko dan rufa za a yi a kusa a noma masa laida. Ina ga kamar yanzu ruwa sun gabato gabas haka masu ƙarfi, to sai a sa iyali har ruwan nan ya wuce. Wataƙila sa a dace a haka nan, misali 2022 bisa harkar ambali a Nijar, mutane 205 suka rasu, kuma sanadiyan yawanci bisa wannan hada gidaje da yake ake yi, tunda gidajen laka ne gare mu, kuma yawanci sun shuma, kuma ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi, to lalle ya kamata a yi hatara.
Ki sauraro iya abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan mai duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin zuwa makon gobe. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, sai kuma lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alheri.
To, madalla, mitoci 16:25 da kuma 31 ne ake kama mu a kai a jamhurin Nijar, kuma muna nan a gidan rediyo mu na VOA Africa a kan mita 102.5, haka a shafukan mu na internet. Lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi, kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, muna so ne ku bayyana mana ra'ayinku kan dambarwar da ke faruwa a jihar Kano dangane da soke wasu masarautu da sarakuna. Lamarin da ya haddasa masu da'awar sarauta ta Kano har guda biyu da ke zaman fada a wurare biyu daban-daban. Lambar wayar da ya kamar kullum 202-980-68, 500 kamar kullum a kasoma da alamar tarawa da kuma ɗaya. Muna da wanda ke kan layi a Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Suna a da Hukeji daga kamfanin fata da ke garin Jaji a nan Kaduna, Najeriya.
Na'am, to ka ji maudu'in da
shaka wannan dabbawa na gaskiya tsamarin mana da rajiwa ba don komai ba, don ku duba tarihin sarautar Kano. Idan ka duba za ka ga ɗan uwan juna ne, bin hasali masu sarki sun suna hauki da kanwar sabaki Aminu Ado Bayero. To, ka ga wannan abu duk gida ɗaya ne, ɗan siyasa sun shiga sun kwata lamarin nan, wanda ka shi muke so duk wasu abin girman Allah ku tsare girman ku kiran nan naku ba a yi ba. Muna fatan Allah ya fa mukafi a jihar Kano, wannan zuwan Allah ya kare wannan al'amari don girman Allah ya tafi a zauna lafiya. Na gode da wannan dama da mu samu, Allah ya daura da mu lafiya mu kwana lafiya.
To, masha Allah. Sai kuma jihar Taraba, wake kan layi a Taraba?
Mai magana Alhaji Uba Tawakkali da karamar hukumar Ibija a Taraba.
Na'am.
Kai, wannan abubuwa da yake faruwa a Kano abin kunya ne gare mu mu 'yan Arewa. Gaskiyar magana, da Hausawa sun wani kalma sun ce ba a sarki biyu a gare ɗaya. So, Kano suna so su nuna mana ana sarki biyu kenan a gare ɗaya. ya kamata a ce din da za a yi a samu daidaito tunda duka dai wannan abubuwan ana yin shi ne akan cin gaban talaka to abin da ya kamata a yi shine an san gaskiya in an san gaskiya kun ha ga bai kamata a ce ana ta wani wane ne yau gobe wane bane wannan tabbar da mutuncin arewa tabbar da mutuncin sarautun gargajiya ne wannan abin kunya ne gare mu mu dan arewa
to madalla
haka kuna roƙo sai an daidaita kan
to muna godiya sai
turin kananan sarakuna fi
to sai a takaita rika takaita ra'ayi har yanzu dai muna taraba da wa muke a halin yanzu
jami'in lubutawa ne karamar hukumar Ibbi a cikin jihar Taraba
na'am menene ra'ayinka akan maudu'in da muka magana
eh to ra'ayina akan magana wannan dambarwa da ake na magana masarauta a gaskiya kasan kudu ba sa yin irin namu mu duk abin da ya samu mu rinka tsara hankali ina ga kamar mu arewa gaskiya ba mu da manya magabata wanda in aka yi magana da saurara mu juna in ba haka ba digibin su ɗaya ne dukkanmu yan uwan juna ne da wannan gefen da wannan gefen yan uwan juna ne ke bai kamata a rinka samu haka ba don Allah
da madalla
a haɗa kai yawwa a haɗa kai
to masha Allah bari mu je jihar Filato wake kan layi a rika takaitawa wake kan layi hello kana jin
wa
alaikum salam yawa sai a sauya bayyana ra'ayi eh
kuma ga san yelwan shandan
na'am
to abin da ke faruwa sun sarakuna sune suka rika suka bata kansu sune suka sa kansu a siyasa sune yasa abubuwan suke kasancewa haka ne abin da ya kamata
to to masha Allah bari mu koma Taraba wake kan layi a Taraba hello na Taraba kana jin mu to ina ganin mun rasa wannan kira ba ma muna da wani akan layi wake kan layi hali yanzu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake kan layi
kare dare
yawa muna wane ne menene ra'ayi kuma
yawa sunana Ashiru ina kiran ka daga kudu local government ka tura shi
to ba mu da isasshen lokaci sai ka hanzarta
eh to afuwa wannan tarkata da ake masa rotun na Kano waje sai a mu jira dai shi kuma ya haɗa ba wa zai ka kana da gaskiya kana fatan manyan arewa da su shiga gaban nan sai ya kamata a ce don sarwa ki a warwaran nan matsalai
to madalla
ku da Allah ku kuma da tsama na da muna son da shi wannan dama da kuka sa gaba mu da budan Allah ne gaskiya muna godiya sosai
to muna godiya kwarai da gaske to madalla bari mu je kiran mu na karshe a Jigawa wake kallayi a Jigawa
karamin ko da aja Jigawa
na'am to sai ka hanzarta saboda lokacin ya tafi
to gaskiya mu a mu ma gaskiya a arewacin Najeriya da kamfata mu dinga wannan sa'an sa a tsakanin mu dole da al'umma annabi su dinga tsaya mana sulhu a tsakanin mu wannan da murata kana ubangi Allah shi Allah shi cikin albarna Allah kamar albarna Allah shi kyauta mana abin nan
to madalla to muna godiya kwarai da gaske
to sai lafiya da fama tudu na bangare ya kallon ku ko tuni Jigawa
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
to murka laga labaran a takeice babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a kasar Kenya inda alƙawarin ci gaba da aiki tare da kasar ta gabashin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin daraktan hukumar bincike ta FBI Christopher Ri ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron Kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga kungiyoyi irin su Al-Shabaab. Amurka na kokarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza bayan da Hamas ta ba da amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarorin ɗaukawa. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya gaya wa manema labarai a yau Alhamis cewa wasu sauye-sauye da Hamas ke so a yi masu sauƙi ne kuma ƙanana. Kuma ana iya yin aiki da su. Yau Alhamis ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuƙi na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki dawo sun sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hafiz Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Julia Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Murtala Faruk sun yinna ke muku fata alkhairi ma'assalam.